Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio na amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomar da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio kuma shi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voyahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta bankaɗo wato ma'aikatan bogi da adadin su ya kai kimanin 200 ciki har da mai shekaru 119.
Wata mata wanda aka samu 200 da wani abu aka ce ciki karɓa wata nan ga albashinka ya dace 20,000 ne can kana karɓa albashin 150 ko da 80.
A ci gaba da bitar shekara ta 2019 mai ban kwana za mu kawo muku muhimman abubuwa daga jamhuriyar Niger. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sa na adawo lafiya sai dai za a yi mana aikin gafara domin ba za mu sami kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar ba, to amma za mu kawo muku sakonnin da kuka aiko mana. To sai dai fa duk waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hanci. An gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan ruwan Najeriya, Vice Admiral Ebok Ete Ekwe Ebas, ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron.
A makonni biyu kawai da suka gabata, Boko Haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kaɗai. Amma zakakuran dakarunmu sun dakile hare-haren. Har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu da kayar bayan. Kuma fatanmu a nan shi ne kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya. Taron Majalisar Tsaron Najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya a shekara mai kamawa.
For those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives.
Waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro. To a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya za ta karɓi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabi Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya.
Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai. A lokacin da Boko Haram ɗin nan suka yi wogayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe, a lokacin nan sojoji sun yi ƙoƙari wanda kowa kuma ya gani.
Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin. Duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu, ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradun Amurka, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa manema labarai jiya Litinin. Yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya. Hare-haren Amurkan ya auna wajen ajiye makaman ƙungiyar Katib Hizbullah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a Iraki da kuma gabashin Siriya, da ya halaka akalla mutane 25 kana ya jikkata wasu da dama. Sai dai Amurka ta ce hare-haren saman mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan Iraki a ranar Juma'a da ta gabata, wanda ya halaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron Amurka. harin da ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an gwamnatin Iraki. Kungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi ta ce ƙarya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa kungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙullar jejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. Sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan kungiyar Taliban suka kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan 14 a cikin jerin munanan hare-haren da ya hallaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin kungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar Amurka ga mayakan kungiyar da su rage tashin hankali. Gaskiyar abin da yake faruwa shine kungiyar Taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta, Mujahid ya ce. Duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ce ta bankaɗo ma'aikatan bogi da adadin su ya kai kimanin 200 ciki ko har da wani mai shekaru 119. Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
A watan daga gusa babban birnin jihar ya nuna cewa cikin waɗanda gwamnatin ke tuhuma har da wani mai shekaru 119 da ke ci gaba da amsar albashi. Inda binciken ya zama sahihi a tsarin aikin gwamnati a Najeriya ya zama wajibi ma'aikaci ya yi ritaya in ya cika shekaru 35 yana aiki ko kuma ya cika shekaru 60 a duniya. Mai taimakawa gwamnan jihar kan labaru da yanar gizo Zailani Baffa ya ce dubban sunaye aka gano na karɓar albashin ta barauniyar hanya fiye da labarin da aka samu na kimanin mutum 200.
Misalin mutum 4900 da kawai suna da matsaloli. Din albashi akwai wadanda kuma ya kamata a ce sun yi ritaya ma kwata-kwata har aka samu wanda a yau in shekarunsa suna yin shekara 119 wato yana karban albashi.
Milani a ina ya ake tabbatar da cewa shekarun mutumin nan sun kai 119?
Ma'ana yanzu kai a matsayinka na ma'aikacin VOA matukar ba ka yi ritaya ba ai kullun albashin yana tafiya in ma mutuwa kai dai albashi yana tafiya saboda haka kai a matsayin.
Milani ba mamaki mutumin ma baya raye kenan kawai sunan
ba mamaki mutumin baya ba mamaki mutumin baya raye ai shine abin da aka ce duk wanda ya san shi albashin sa kaida yake zai kare kansa. Wata mata wanda aka samu tsayar uwar shi kwamishina wanda ya sauka ne a kogunan gusau 200 da wani abu aka ce take karɓa wata nan ga albashinka ya dace 20,000 ne can kana karɓa albashin 150 ko da 80.
Wannan fa za a yi tunanin har yanzu kamar gita da kulli ne ga shi
da kulli ne su zo su kare kansu ai faɗawa kai a duniya.
Kwamishinan kuɗi na jihar Rabiu Garba ya fito da batun binciken da nuna hatta mataimakin gwamnan jihar da ke kan kujera Mahadi Ali Gusau ya samu neman basin yana karɓar albashi kashi biyu amma ya ɗau matakin kare kansa inda aka gano lamarin ba haka yake ba. Bala Muhammad Darekta ne ɗan asalin jihar Zamfara da ya ritaya a tarayya ya nuna al'ajabin samun wanda ya haura shekaru 100 a sunayen.
Wannan shirme ne kuma ba magana cewa da mahankali zai kama ba. Za a iya samun ɗin an yi wannan shekarun ana biyan albashi da sunan wani amma ba wai a zahiri a ce wai ma'aikaci ba ba gaskiya ba ne. Ke a za a yi mutum a ce ya ritaya a shekara 15 ya sake ninka shekarunsa. Duk mutumin da yake kansa sun yi ritaya ya daɗe a duniya bai wuce ya ƙara shekara 20. A ce da kai ya shekara 80 ko 80 da ɗan wani abu ba amma a ce da kai mutum ya yi ritaya ya kai 100 da wani abin a karɓar pension ba gaskiya ba ne balantana ma a ce albashi ana biyan sa albashi amma waɗannan abubuwa na bogi na ƙarya da man ba ka rasa su ina za mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya ka je jiha ka ga irin gidajen da ma'aikatan jihohi suke ginawa ba ka wani kasuwanci a jiha za ka tarar mutum ya kai darakta amma albashinsa bai wuce 50 ko 60 ba. To ina suke samun kuɗi suke gina waɗannan manya-manyan gidaje wanda da yawan sun suka sauka ma ba ka iya mamin taimakon gidajen.
Yawancin sabbin gwamnatoci na ɗaukar irin wannan matakin na tantance yawan ma'aikata don rage maƙudan kuɗi da suke tafiya wajen biyan albashi. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a ci gaba da bitar shekara ta 2019 mai ban kwana tamar a bari ta duba mana wasu muhimman abubuwa da suka wakana a kasar jamhuriyar Niger ga rahoton nata.
duk masu danyen kaya in aka ce an yi abu kamar na awa 1 ko awa 2 mu muke cutuwa saboda mu kayan mu kaya ne wanda bayya jimurin ajiya inda yanzu da aka ce an rihe boda nan mutane sun yi asara ba kadan ba shi ko da abin da za a yi gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene mu ne jar Najeriya dokar mu ba daya bace kenan mu san menene yasa suka yi ba
ki yanzu komai ya tashi yo ka je ka kawo da wahala dalilin ka wannan riya hanyar da aka ya kawo da yawa mutane ko ne yana jaji Alhaji Sani mataimaki ne na kungiyar ƴan kasuwa ta Shahar Maradi
muna huskantar kalubale ga bisa ga shigowar kaya kuma muka so kaya suna ɗaya sati biyu har zuwa sati uku ba samu kaya ba
su ma dai ƴan canji matsalar ta shafe su
sanadiyar rihe bodan nan mun dan samu karancin zirga zirga na cinaki daga kasuwancin naira zuwa sefa mutane ba su shiga kamar inda kaso ke bada ada an ana shiga cikin kashi 10 yanzu bai wuce kashi 2 ne ke shiga ya kasance zaune ne muke da shi harkoki sun tsaya ba su tsaya inda muke so
bayan nan shugaban kasar ta Najeriya Muhammadu Buhari ya fitar da wata doka ta yin hani da fita da man fetur sande olise kakaki ne na masu kawo mai wato ruwa ruwa a nan da jihar da magaram
mu anan sai dai mu mai kuka amma isan samu ne kuwa kai da kamata ba mai kuka ba kenan diya da za a yi ko gwamnati ko masu ba ta shawara ko ƴan harhula ko ƴan adawa ko mu talaka da kanmu ya kamata mu yadda da gwamnati ta cewa ko talaka fa zaman lahiya ma duka abin da ke wannan man da ake shadar yi shine mai in yi ƙarin talaka abun akwai mutane a ciki
a kuma cikin wannan shekara ne aka gudanar da babban taron ministoci wato Zulekaf a jamhuriyar Niger wato a babban birnin Yamai inda aka tattauna batutuwan aiki da tsari na ciniki bai daya Allahan Kurau shine ministan harkokin waje na jamhuriyar Niger
watanni da watanni ana magana ga mu yau Allah ya kawo mana ranar mun fara aikin mu duk abubuwan da kuka sani sun damu mu a cikin rayuwar Africa nan ne za a magana su babu wani wuri sai nan muyi mu ministoci muyi nan da kwana biyu shugabanni su zo kuma babban matuta kun san dai na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar kungiyar yarjejeniyar da aka ce ma ciniki bai daya
maganar yarjejeniyar amfani da kudade na bai daya ga kasashen Afrika wato ECO ƴan kasuwa sun yaba da shi inji Alhaji Babukir dan kasuwa a jihar da magara
kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo kuma a ganin mu ta kawo ma alheri amma galibi mu nan Niger kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce wadda take takaje ka sayo ka saida kaje ka sayo ka saida
sai kuma bangaren kiwon lafiya a shekarar nan ne aka samu bullar cutar sankarau a garin Korama dake jihar da magaran Abu Yahaya shine babban director na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran
gaba ɗaya zan ci mutum 12 muka yi sakamako a yau dai a yanzu dai bisa ga wurin da muka kebe na kula da wayannan mamalati akwai mutum 7 ana musu magani yadda ya kamata
hukumomin kiwon lafiya sun guduri kawo ƙarshen cutar ta sankarau a jamhuriyar Niger cewar ministan kiwon lafiya Idi Mai Nasara yara miliyan 6 ne abin ya shafa inda gwamnati ta saka kudade kimanin miliyar 2 da miliyan 300 a wani tallafi na kungiyoyin UNICEF Gavi da kuma OMS inda aka dauki tsawon mako daya ana allurar rigakafin haka kuma ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger ya fitar da wata takarda wadda ya sheda ma masu gidajen sayar da magani wato pharmacy su dakatar da sai da maganin Pneumorel 80mg na ruwa da kuma kwayoyi a cikin wannan shekara ne aka fuskanci zazzabin cizon sauro mai yawa abinda ya kai hukumomi na kiwon lafiya daukan matakai na rigakafi kamar labari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida tamar abari za mu kawo muku shirin a dawo lafiya to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC inda agogon mu yake cewa karfe 2:18 na dare a nan Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba ya ku makere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo shirin karshe na wannan shekarar 2019 da take bankwana da mu. Har yau muna duban abubuwa da muka tattauna a baya ne. Yayin da duniya ta yi bukin makon tunawa da waɗanda hatsarin mota ya ritsa da su ko iyalansu ga abin da muka kawo muku akan wannan shirin ba dadewa ba duniya ta yi bukin ranar tunawa da waɗanda hatsarin ababen hawa ya ritsa da su bukin da ake yi a kowace ranar Lahadi ta uku a cikin watan Nuwamba a kowace shekara wata kungiya mai zaman kanta a ƙasar Burtaniya wadda wata mace da ta taba hatsarin mota ta kafa wannan kungiya ita ce ta fara kirkiro da wannan ranar a shekarar 1993 kana babban taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wannan ranar a shekarar 2005 a wannan rana ana tunawa da mutanen da suka fada cikin hatsarin ababen hawa da iyalansu ta yadda ya dace a ƙasashen mu ma mahukunta suka yi amfani da wannan lokacin su yi duba ga hali da ake ciki akan batutuwan hatsarin ababen hawan dalili kuma kenan da wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ya tuntubi komandan hukumar kiyaye hatsarin ta Najeriya ta Road Safety Chair jihar Neja Joel Dagwa inda shi ma yayi bayani akan abubuwa da suke yi a wannan ranar kamar haka
amma muke ga ma jama'a da kuma makasudin wannan abubuwa da muke yi shine mu fadakar da mutane akan illan rashin amfani da hanya ta hanya da ya kamata ya kai kana tafiya a kafa ne kana amfani da mota ne kana amfani da mashin ne akwai dokokin hanya idan kowanne mu ya bi waɗannan dokoki din za mu ci moriyan wannan hanya din amma yayin da bamu bi waɗannan dokokin ba dole ne za a samu irin waɗannan abubuwa wanda muke magana akai wanda kuma ba su da kyau ba mu da jin dadin su but babban abu da muke fadakarwa akai shine waɗanda sun rasa kamnatatunsu waɗanda kamnatatunsu sun samu rashin lafiya kuma waɗansu sun zama rai kokon mutuwa kokon su sun san irin radadi da kuma irin ciwo da zulumi da tunani da suka shiga ciki waɗansu kuma har a yau suna kan waɗannan suna wannan zulumi din wanda shine muke kokari mu ja hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan abubuwa din
to madalla a baya mun tattauna da direbobi a jihar Kano domin jin hulɗarsu da ma'aikata da ma fasinjoji da suke dauka nan kuma ga yanda shirin ya tafi a ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojin su da ma ma'aikata akan hanya shirin a dawo lafiya zai karasa hira da ya faro da wasu direbobi inda muka kai kan Malam Abubakar wanda ke mana bayani akan mu'amalarsa da fasinjoji inda yake yakan dauki shawara daga fasinjojinsa idan ya ga shawarar za ta amfanar ga ci gaban hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali
tunda muna gani wani lokaci sai a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin
haka ne akwai ruwan da ne loji ma wani alaji yake ce min to kai ka sai civil limit din mana nace ya zan iya siya 50 yace to me mota ya siya ma mana nace to ya ni mota zai siya min tunda ba mota ce za ta tsaya ba in ba shi iya abu kamar caza bai da girma haka a ce fiyan sai za a tuki ai kaga takura ne ko ba haka ba ai takura ne to shine dai muka dan canza yawo da shiyarar sai baci ye shirye kyale na hadde na soke shirye karwata magana ba
ni kare maka magana
gaskiya gaskiya
to ne zan sauka baka ce masa Alhaji Azumi
gaskiya bace masa ba bace masa ba Alhaji
amma me yasa ku ba ku san civil meeting ne
to wallahi Alhaji
kaman yana nuna kaman ba ku da gaskiya
wallahi ba haka bane ai subhanahu wataala ma in aka ce za a yi mutane kididdiga Alhaji ba mai shiga aljanna doka take nufi kamar 20 ka zo da 18 19 yan biyun ai sai ai maka afuwa ko guda ɗaya ko uku ai sai ai maka afuwa
wai saboda tsadar shi civil limit din nan ce yasa ba kwa san sa ne ko menene
to gashi da tsadar dai Alhaji 50 kuma gashi mu bamu ga amfanin sa ba tunda motoci mu ba sababbi bane na jigila ne ba ko ina muke zuwa inda zan yi wannan gudun da ake zato ba
ba ma kwa gudun da
ba ma yi wallahi jigila ce zaka ta kai wani gudu zaka yi lamuka da a hanya wani irin gudu zaka yi ka gani ka dau loadin sumaila na zaka ji kaga ba wani gudu muke ba wallahi a hanya kuma wani misali an ce 50 motar na hoci wallahi akwai motar 200 dan wani abanin tana aiki wallahi malam
haka kuke gungura
wallahi haka muke gungura wallahi tallahi akwai ta 200 dan wani abu kuma za ta je ta dawo haka ake gungura to an ce sai space bill mai da
dubu sada ku kuke yi
ba ka sada wallahi ba ka sada yana yace Peugeot ba ta da tsada ka san ba ta da balu ta abun nan ka siyo ta in ta dan saki ba balu to 200 wani abu ana samun ta kuma mai kyau ce zaka je ka dawo kullun Allah ya da Allah ya tsare za a nemi abinci insha Allah
to yaya kace ganin za a warware matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ko yar rahim fahimtar da ake samu da fasinjoji tsakanin
eh to shine dai mun abin da muke so a warware kamar dai su ma'aikata su rinka yi mana uzuri da abin da aka tarin direba inda yana da direba license yana da takardun mota safaya ta yasa mai kyauci jag wala subhana komai yana da shi dan wannan civil limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura ba za mu iya yi ba
to rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji fa
to shi wannan kaga yanayi ne kowa da yanayin sa ko ba haka mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi wani zaka ga yana sassauci wani kuma zaka gaji da ka dan taba zai zaburo wannan shi ne
dan haka dai dole a dinga hakuri juna
ah insha Allah muna hakuri da juna insha Allah
annan muka kawo karshen shirin mu na yau da ma shekarar baki daya sai wani sabon mako idan Allah ya kai mu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a nan Washington DC da ma wakilanmu a fadin duniya da suke taimakawa nasarar wannan shiri da jami'an da muka tattauna da su akan wannan shiri Baba Yakubu Makeri ne ke cewa barkanmu da sabuwar shekara kuma a yi bukukuwar shiga sabuwar shekara lamun lafiya kuma a dawo lafiya
Tumarillah Baba Yakubu a sauka lafiya yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana
Assalamu alaikum biyoyi America, sunana Kasim Aliyu, Fardaunan matasan Asada a jihar Sokoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son amfani da wannan dama biyoyi America ku isar da sakona na ta'aziyyar mu babban rashin da muka yi na dan majalisa ne wakiltar kebe a jihar Sokoto Alhaji Harisu Kebe. Ina isar da sako ga dukkanin al'ummar jihar Sokoto, kuma shi kai ne jagoran wannan jam'iyya ta mu ta APC a jihar Sokoto. Sai na ta Alhaji Dr. Aliyu Magatakarduwa mafakarkiyar mun Sokoto da chairman party na jihar Sokoto da dukkanin ilahirin 'ya'yan jam'iyyar jihar Sokoto maza da mata da kuma iyalan marigayi Alhaji Harisu Kebe. Babban rashin da aka yi, da fatan Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi, ya ba iyalai da 'yan uwa hakuri wannan babban rashin da aka yi. Na gode mai magana Kasim Aliyu, Sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum gidare duk mudar Amurka. Da farko sunana Gambo Barau Fatosku, izinin tsohuwar kasuwa garin Fatosku. A yau ina so na miƙa saƙon ban gajiya da kuma fatan alkhairi da ilahirin 'yan uwana na garinmu na Fatosku da na jihata ta Yobe da al'ummata ta ƙasa ta Najeriya da kuma al'umma na duniya baki ɗaya. Wannan shekara ta 2019 da take dab da za ta ƙare a gobe, da fatan Allah Ubangiji ya sanya alkhairi abubuwan da muka yi da yadda muka gani na alkhairi da yadda muka gani na tashi hankali. Allah ka sanya wani alkhairi a cikin alkhairi. Wadan mu gani mabace wai Allah kar mu tsara maimaita mana su Allah.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Bakka Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Yau ita ce rana ta ƙarshe a shekara ta 2019. Don haka duk alkhairai da muka gani Allah subhanahu wa ta'ala shi maimaita mana ninkin da ninkin, amin. Masifu da bala'i da muka gani a ciki kada Allah shi maimaita mana. Al'ummar Najeriya, tun matsalar da muka tsinci kanmu a ciki, kada a manta ba haka maƙiyan ƙasar nan ciki da wajenta suka so ba, sun so mu shiga matsalar da tafi haka. Kuma da yardar Allah mun gani hagar su bata cimmarwa ba. Bakka Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya.
Lokaci yayi kuma da balle zai dawo da labarai, amma a takaice.
To Baban Mubarak, ƴan ƙasar Guinea Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu, wanda tsoffin firaministan ƙasar biyu suka fafata kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar ƙasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafe shekaru ana rikicin siyasa, abinda ya hana karamar kasar da ke Afirka ta Yamma ci gaba. Sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe Laraba a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin wata babbar mota dauke da bama-bamai ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, wanda ya hallaka akalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78. Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargadin cewa za ta iya sake kai wani harin, duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Da zuwa madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Tony Pollard, Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama. Ma'assalam.